بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا الشرين دا شاب يرقى وطن جماد الآخرة هجرانا دا شكرا دبو ليرة تليه دا الشرين دا وان دا دا شاد sha biyu ga watan September shekara ta 2000 muna karatu littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashrar na Sheikh Al-Allama Wahid Abdusalam Bali Allah madaukakin sarki ya kara mishi albarka wannan ainihin malami a cikin wannan littafi ya zo mana karshen masalolin da suka shafi shimfidar da ainihin babba akan sihiri wanda take da alaka da aqida da ya kira ta al-farqu bayna sihiri wal karamati wal mu'jizati bambancin da ke tsakanin sihiri da karama da mu'jiza bayan da muka ji bayanai akan ainihin cewa sihiri shine ma'anar tsafi a ga wani mutum marabin Allah wanda ke ta'addanci a cikin dokokin Allah bai damu da shari'ar Allah ba yana yin wasu abubuwa sabanin abubuwan da aka saba ɗan adam suna iya yi to wannan kai ya burge ka kai ya baka sha'awa wannan mushriki ne matsafi ne babu ainihin alheri tare da shi abin da yake aikatawa a aikace sunan shi sihiri haka al'amarin da yake faruwa ta hanyar wannan sihirin sunan shi al-ihana ma'ana wulakanta shi Allah yake Allah baya kaunar shi ko misqala zarratin Allah ya sa shedanu suna ingiza shi karama kuma aka ce a samu mutumin da ba da awar annabtaye ba sai dai yana bin wani annabi daga cikin annabawa sai a ga wannan mutum wani abu ya faru tare da shi na burgewa na ban sha'awa ba tare da ya kirarin wannan abu kan shi ba sai a kira wannan mutum wali sai a kira abin da ya faru tare da shi karama mu'jiza kuma a samu mutumin da ya da'awar shi annabta ne annabi ne Allah ya aiko shi da annabta wannan mutum ya iya kare kanshi ta hanyar muqabalantar shi da akai da hujjoji waɗanda suke na gaskiya waɗanda suka gagare dan adam ainihin ya iya kawowa sai a kira shi mutumin annabi a kira shi manzo abin da ya zo da shi kuma gagaraba daudin sai a kira shi ainihin mu'jiza ma'ana abin da ya zama gagaraba dan kwararru akan ainihin waɗannan harkoki to bayan da muka ji wannan sai muka ce so da dama ɗan bid'a in suka ji muna ainihin magana dangane da karama sai su ce ai mu wai ba mu yadda da ainihin karama waliyai ba mu ba mu yadda da ainihin waliyai ba a muka ce ba mu yadda da matsafa ba ba mu yadda da ƴan damfara ba da macuta duk ba mu yadda da waɗannan ba amma in dai waliyai ne mun yadda da su to shine har muka zo da ainihin littafin al-aqidatu tsahawiyya wanda wannan littafi shine tsantsar bayani dangane da aqidar mu amma a tattakaice din da kaji malaman salaf malamai na magabata sun rubuta littafi an ce aqidar wani aqidar saboni aqidar hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi aqidar ibn qudama aqidar ibn taymiya ma'ana babban malami ne yazo yana karantawa sai sharri yayi yawa akan shi wannan yaje yace yace kaza wannan yace yayi kaza wannan yace kaza sai shi malamin yayi marmaza sai ya rubuta aqidar shi dan haka waɗannan abubuwan da zai rubuta ba yana ne yana bayyana su dalla-dalla ba sai dai yace mun yadda da kaza mun yadda da kaza mun yadda da kaza ya rage maka in ka je wani yayi maka ƙarya ya ce fahawi na zagin malaman fiqh sai ka zo ka ji imamu fahawi yana cewa mun yadda malaman fiqh malaman alheri ne mutanen kirki ne kaza kaza shikenan yanzu maganar da aka je aka ce akan fahawi ita zaka yadda koko maganar da fahawi ya faɗi akan shi in kai mu'mini ne sai ka yadda da maganar da fahawi ya faɗi akan kanshi in kai munafiki ne sai ka yadda da maganar da ainihin makiya suka faɗi akan shi wannan shine ainihin yasa sai muka dauko wannan aqida dan mu karanta mu ji waliyan farko a duniyar nan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka karama farko da ta fara faruwa a cikin wannan al'ummar ta faru ne ta hannun ainihin waɗannan manyan waliyan to amma kullun abin da muke so da kai kenan kai duk sanda tunanin ka ya taho ana maganar malaman farko ana maganar waliyan farko kwakwalan ka su rinka komawa kan sahabbai tukun in aka ce malaman farko kaka fara tunanin su Imam Malik su Imam Malik sai da aka gama cin duniyar malanta ka kafsan nan suka zo dan ba su cikin sahabbai ba su cikin tabi'ai suna cikin atba'u tabi'ina ne almajiran tabi'ai ne dan haka an ce malaman farko karka je ka dibo su Imam Malik ko mai risala ko mai qawaidi, to amma matsalar kai tunda kake baka taba jin tarihin sahabbai bane, duk inda aka tafi dai Imam na Maliki kake ji. Dan haka da an ce malaman farko sai ka dauka su ne, da an ce wani yana saba ma malaman farko shikenan sai ka ji an ce eh yana saba malaman fiqh, ba su ake nufi ba. A'a, malaman farko sahabbai, don aka ce waliyai jama'a, a fara tunanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba an yi shirme an yi tsirkaniya, shin su ba waliyai bane? Waliyai ne. A to in har kana son wani wali wanda yake kutal na ƙarshen duniya, me zai sa ba za ka so waliyin da manzon Allah ya ganshi ba? A hannun manzon Allah ya musulunta, manzon Allah ne malamin shi, manzon Allah ya shaida shi dan aljanna ne, Allah ya dada wannan shaida, wannan ba wali bane? Sai ka je ka dauko wanda kai ne zaka mai tambarin cewa dan aljanna ne, wannan Allah ya mai tambarin dan aljanna ne, wannan kuma kai mai tambarin dan aljanna ne, amma naka wali ne wancan fa. Shin wancan in wali ne, me yasa in dai san wali kake ba za ka kamba mashi ba? Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To shi yasa sai muka dauko abin tunda dimidimin walittakar shine al-Imam Fahawi yace wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mu ainihin ahli sunna salafiyya, domin ahli sunna ga tanan tawaga ce mai yawa, akwai ainihin ahli sunna, ahli sunna akwai ahli sunna ga sunan suna tare da kaima, kaima tare da su, don haka ahli, don haka wannan haka zaka ji ana cewa al-aqidatu fahawiyya fil aqidati salafiyya, aqidar da malam tahawi ya rubuta game da bayanin aqidar salafawa masu bin ainihin annabi da sahabban shi. To don haka yanzu wannan aqidar yana fadin aqidojin salafiyya ne, dan haka ba mamaki in ka samu wani gama garin ahli sunna zai iya cewa to ai shi zai da kaza ba, eh saboda shi ahli sunna ne cikin tawagar ahli sunna, kawai muna ahli sunna amma ba tsantsar sunnar bace. To shine yace mu kam dai salafiya muna kaunar sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum, ba ma ketare iyaka wajen son wani daga cikin su. Sayyidina Ali sahabi ne, Fatima sahabiya ce, to saboda tsananin so da muke wa Sayyidina Ali ko Hassan ko Husaini ko Fatima, ba za mu zo mu ce Sayyidina Ali mu ce alaihi salamu, Fatima mu ce alaiha salamu, Al-Hassan mu ce alaihi salamu, Husaini alaihi salam, Ali karrama Allahu wajhahu, Abubakar kuma mu ce radiyallahu anhu, Abu Huraira mu ce radiyallahu anha, Aisha mu ce radiyallahu anha. A'a, ba ma ketare haddi wajen nuna soyayya, kowanne muna san shi ne da darajar da ta cancance shi. Wala natabarra'u min ahadin minhum, kuma ba ma baran baran da wani daga cikin sahabban manzon Allah, mu dubi sahabi mu ce ba mu ba wani, mu ba ma yin haka kamar yadda ƴan Shi'a suke yi. Wa nubghidu man yubghiduhum, wanda dukke gaba ko yake kiyayya da sahabbai muna kin shi kiyayya ta haqiqa, kamar yadda ka san ainihin kiyayyar da ke tsakanin annabi Musa da Fir'auna, haka ainihin kiyayya take tsakanin mu da duk mutumin da bai san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum, wanda yake baya ambatan su da alheri, duk sanda zai ambace sahabbai sai dai ambace su da sharri. Je muke fadin ainihin wato zindikancin zazzaki, akwai kasusuwa kaje ka neme su daya biyu uku, akwai mai sai da kafe nan nan hanya gidan sarki, in ka je abin nan gashi nan daga hagu da kai Malam Idris kafe dana kaje ka neme kasar guda uku da zazzaki yayi awwalu da sani da salisu, ya sa wa Abubakar da Umar da Usman, haka yake kiran su awwalu da sani da salisu. Dan Allah jama'a, wannan wanne irin takadarci ne? Sahabban manzon Allah sai a ce awwalu sani salisu, wulakanci ne yake musu. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine wanda duk yake ambatan su da ainihin abin da ba alheri ba, ba mu kaunar shi. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, mu ba mu ambatan sahabbai sai da alheri. Duk inda kaji muna jawabi akan sahabbai, to jawabi ne na alheri. Kuma kai ka sani, duk mutumin da ka ji yayi munafinci zamanin manzon Allah ba shi cikin jeren jiyar sahabbai. Shi yasa waɗannan maganar da muke akan sahabbai, ana maganar waɗannan da ba ainihin su shiga cikin munafukai ba. Waɗannan munafukai tun anan duniya Qur'ani da sunna sun tabbatar da cewa kafirai ne, ƴan wuta ne. Don haka ba su muke magana ba. Amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har waɗanda suka yi laifi din nan aka tsai musu da haddi, dukkansu sahabbai ne bayan Allah na gari. Irin su wannan ainihin mata Juhayniya wadda ta zo da cikin shege daga ƙarshe ta sa aka yi mata haddi, wannan sahabiya ce mun yarda da ita 100 bisa 100, domin tun anan duniya manzo Allah ya ce ta samu gafarar da ta ishi gidan mutane 70 a Madina. Sa'an nan ga su irin su Ma'iz, duk mun yarda da waɗannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin waɗannan laifuffuka da suka yi sun yi tun anan duniya, sun yarda da manzon Allah ya zartar musu da hukunci, kuma ya zartar musu. Dan haka ko a kiyama ba za a yi tasau ba game da hukuncin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbuhum dinun, kaunar sahabbai addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautayi ne duk mutumin da aga yana kaunar sahabban manzon Allah yana da addini kenan yana da imani kuma yana da ihsani yana bauta ma Allah tamkar Allah na ganin shi wa bughduhum kiyayyar sahabbai kufrun kafirci ne wa nifaqun munafinci ne wa tughyanun kuma ketar haddi ne duk mutumin da yake kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kafirci tare da shi akwai munafinci akwai kuma karkata tare da shi domin wannan kiyayyar da yake musu zata bayi yazo ya soke shari'a dan me su suka ruwaito alqur'ani su suka ruwaito sunna to ya ce su din nan kafirai ne fasikai ne azzalimai ne yan ta'adda ne mabarnata ne to shikenan me ya rage kuma duk mutumin da ya siffanci da siffar ƙarshe daga waɗannan siffofi ma bai a karɓan hadisi wurin shi balle Qur'ani zaka cewa na dan ta'adda ne ko fasiki ne ko ainihin mabarnaci ne ba za a karɓa hadisin shi ba balle mutumin da aka ce kafiri ne in shi a suka dubi mutane ainihin sahabbai suka rushe su baki ɗaya suka ce kafirai ne sun yi ridda bayan mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce sai mutum biyar cikin mutum biyar din nan in ka duba sai kaga cewa wane ne daga cikin su wanda ya ruwaito hadisi 30 babu cikin su ba wanda ya ruwaito qira'a daga cikin qira'ar da ake ta alqur'ani yau a duniya cikin biyar din da suka ce su kadai ne musulmi babu wani alaramma da ya ruwaito alqur'ani daga ma'aiki ma'ana duk waɗanda suka ruwaito alqur'ani daga ma'aiki suna daga cikin kafirai a cikin su kenan don abin mamaki da suka tashi kirga biyar din sai suka yi ainihin tuntuɓar harshe sai da basu sa Aliyu ba ma'ana har Aliyu ma ya shiga ciki karanta rijalul kashi da kuma littafin summa tadaitu then I was guided na tijjani as-samawi wani zindiki ne mai bin ɗariƙar tijjaniya sai ƙara ridda akan ridda sai ya shiga shi'a sai ce yanzu ne na shiryu ma'ana shi da kanshi ya san da tijjaniya ɓata ce shine yace summa tadaitu yanzu kam na shiryu sai zo da yake dan boko ne sai fasara shi da turanci yace then I was guided to kaje ka karanta kaga irin kafircin da ke ciki kararabe da kunya kararabe kira sunan sahabi yace wannan kafiri ne wa nusbitu alkhilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu wato mas'alar yan shi'a in ba karatu kai ba billahi dazi wasu abubuwan sai ka rinka shakka abubuwan da ake gaya maka yafi maka zaman lafiya karkai ta kalidanci da mu in mun ce tafi ka duba wuri kaza ka je ka duba an ba gani ba ka zo ka kawo aduna maka ana ka din don so ake gaskiya ta bayyana ne mu ba mu isa mu bayyana gaskiya ba Allah shi zai bayyana ta ya tabbatar da ita domin yake qauluhul haqq wa huwa al-haqq magana shi gaskiya ce shi kuma al-haqq ne to kuma shi ne zai tabbatar da ita abinda ake cewa duk sanda aka ce littafi kaza ka je ka nemi littafin ka duba in ka duba baka gani ba sai ka taho da littafin kana zuwa nan wurin karatu malam magana nan don Allah an duba ba gani ba sai ka miko nan da nan wuf sai a nuno maka shikenan kawai in ba a nuna maka ba sai ka je ka kafa wa'azi tun anan cikin jama'a ka miƙe ka ce to an faɗa a littafi kaza ka je ka duba baka gani kai to nan a fili yadda ya kamata kar ka rage kar ka sassauci ko misal zarauci amma a ce ƙarya ne haka siddan za a ce shi yasa kaga ake zuwa da ainihin hujjojin ana karantawa in ba haka ba sai a rinka faɗi maka amma matsaloli masu khatari irin wannan sai a rinka faɗi maka duba wuri kaza sai a ce to ga littafin ka ganshi eh kaji shi yasa yana daga cikin siyasar su sai su hana ka karatu sai su hada ka da mujalla ba a karatu sai ya hada ka da mujalla ba za a koya maka nahau ba ba za a koya maka sarf ba balaga ba adab dan kar ka je ka iya karanta larabcin da zaka karanto ka gane to wane da ya faɗi kaza ya fa barota to shikenan sai dai a barka haka shikenan sai abinda aka zo aka yi lecture aka gaya maka dan haka sai a gina maka girman malami a zuciya fiye da ainihin girman wanda ake ce maka ana kauna sune ahlul bait din maganar da nake shimfidar in kawo ita ce ku je ku karanta tafsirul mizan na ƴan shi'a ne mai tafsirin yace Aisha babu shakka akan cewa fasika ce mazinaciya ce sai yace ba ma wai Aisha ba dangane da cin wuta ma'ana baya shakka akan Aisha za ta ci wuta maniyin da manzon Allah ya yi jima'i da Aisha ya zuba mata wannan maniyin ma na manzon Allah sai Allah ya babbaka shi a wuta to nassin alqur'ani ya kare Aisha mata biyu ne a duniya da zaran kai su bidda baka kace sun yi zina ka zama kafiri kana cewa Maryamu ta yi zina ka zama kafiri, kana cewa ainihin Aisha ta yi zina ka zama kafiri, yanka ka za a yi kai tsaye. Mun fahimci wannan dan ka ƙaryata Allah ne. Allah ya ce ba su yi ba, kai ka ce sun yi, to hukuncin yanka ya hau kanka. To ya kamata mu san wannan. To ku je ku rinka karanta waɗannan abubuwan. A cikin littattafansu ne Tafsirul Mizan, a Iran aka buga shi a garin Qom, garin da aka haifi uwar Khomeini. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine yace kuma muna tabbatar da halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, farko ga sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara mishi yarda. Me yasa muke tabbatar da halifanci gare shi? Tafdilan lahu, dan fifiko da shi Abubakar yake da shi, wa taqdiman ala jami'il umma, da kuma gabatuwa akan dukkanin al'umma baki ɗaya, sayyidina Abubakar shine gaba. Sakamakon haka, haka yake a wajen khalifanci. Kuma tsarin da Allah ya tsara Abubakar ya zama khalifa, mun yadda da haka, ba mu yi wa Allah jayayya. Thumma li Umar ibn al-Khattab, sannan Umar dan Khattab radiyallahu anhu, Allah ya ƙara mishi yarda. Thumma li Uthman radiyallahu anhu, sa'annan kuma sai Uthman, Allah ya ƙara mishi yarda. Thumma li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sa'annan sai kuma Ali dan Abi Talib, Allah ya ƙara mishi yarda. Sai malam ya ce wa humul khulafa'ur rashiduna, waɗannan su ne halifofi shiryayyu, ma'ana waɗanda suka zauni mulki bayan ma'aiki, shiryayyun mutane ne. Wal a'immatul mahdiyuna, kuma su ne shuwagabanni waɗanda ainihin suke shiryar da al'umma. Wa annal ashrata allazina sammahum rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa basharahum bil jannati nashhadu lahum bil janna. Malam ya ce a cikin kuma sahabbai sai ma'aiki ya zabo wasu manya-manyan waliyai waɗanda ƙaunar Allahnsu ya kai matuƙa, sai ya ware su ya yi musu bishara da aljanna su goma. Waɗannan mutane guda goma da ma'aiki ya kiraye sunansu ya yi musu bishara da aljanna, mu ne musu albishir da aljanna, mu ma alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ma'aiki ya musu shaida, mu ma haka muke musu shaida. Wa qawluhu al-haq, magana annabi kuma ita kadai ce gaskiya. Yanzu wannan maganar hadisai ne suka zo mutawatirai cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta da Imam Malik da Musnad al-Imam Ahmad, sun tabbatar da cewa waɗannan goma ɗan aljanna ne. Amma zazzaki da yake arne ne sai da ya ainihin musun wannan, yace ta yaya za a ce wai waɗannan annabi ya musu bishara da aljanna, ina Fatima, ina Al-Hasan? To kaga jahilci. Wannan shi yasa dole ko kai karatun Qur'ani, kai hadisi, sai kai usulul fiqh. Wannan shi yake kira zikru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wa la yukhassisu. Dan annabi yazo ya ce goma ɗan aljanna ne, baya rushe da canga wasu da ya riga ya musu bishara da aljanna. Muna fatan an gane ma'ana. Dama wata rana sai manzon Allah ya ce Fatima shugaban matan aljanna ce, Hassan shugaban samarin aljanna ne. Sa'annan manzon Allah ya ce ayiwa Khadija albishir da aljanna wadda take cike da ainihin karau da ado. Duk waɗannan manzo Allah ya tabbatar ɗan menene? Ɗan aljanna. Al-Hasan, Fatima, sa'annan sai ainihin Khadija. Bilal manzo Allah ya tabbatar ɗan aljanna ne. Ukkashatu ɗan Mihsan, annabi ya tabbatar ɗan aljanna ne. To ana nan sai kuma waɗannan albishir ɗin su ya zo a dunkule ne, dan haka labarin su yafi yawa. Kamar a ce kullum Alhaji wani ya saba duk shekara ya biya wa mutum ɗaya aikin haji, bana sai biya wa mutum ɗari, sai kaga an fi labarin waɗannan. Sai ya ce bana Alhaji ya biya wa mutane ɗari aikin haji. Me yasa ba a faɗi na bara ba ƙwaya ɗaya ne, bara wancan ƙwaya ɗaya ne? To an saba ɗai ake faɗi. Yau sai aka tashi kan minbari ma'aiki ya miƙe ya ce ga su guda goma Allah ya musu albishir. To sai maganar sai ta yaɗu. Wannan bai soke Fatima daga aljanna, dama ita tabbatar ta ce a nan, sai dai zazzaki ne ya kore ta. Mun fahimci wannan da kyau. Haka Khadijatul Kubra, haka Al-Hasan, haka duk waɗannan. Amma waɗannan da manzon Allah ya shaida musu cewa ƴan aljanna ne, mun shaida kamar yadda manzon Allah ya shaida. Kuma sai ya ce wa qawluhul haqq, magana annabi ita kadai ce gaskiya. Sai kawo ta mu'arrafa al-alif da lamun akan al-haqq, yace wa qawluhul haqq, magana annabi ita kadai ce gaskiya. Duk wanda ya sabani wannan sunan shi makaryaci. Wa hum sunne Abubakar, Abubakar Siddiq, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Sa'ad, wa Sa'id, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wa huwa aminu hadhihi al-umma. kajisu yace Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da Talhatu da Zubairu da Sa'ad da Sa'idu da Abdurrahman dan Auf da Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sai aka yi mai kirari cewa shine amintaccen wannan al'umma saboda ainihin aka zo aka ce ya manzon Allah muna son ka nada mana gwamna wanda zai kula da mu ya karantar da mu addini sai manzon Allah yake zan turo muku wani mutum amintacce a wannan al'umma shine Abu Ubaidah ibn al-Jarrah saboda imani da aka yi yakin Badar shi ya kashe baban shi da hannun shi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mun fahimci wannan da kyau hadisan shi suna cikin Bukhari da Muslim malami ne daga cikin manyan malaman fiqh kuma gwarzon soja ne radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yarda baki da yansu waɗannan kunji guda goman nan me yasa to malam ya kawo su a cikin aqida saboda dama ƴan shi'a suna musu matsala shi yasa yake to mu fa dama musu mumin yadda ƴan aljanna ne sai yace wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alheri game da su yayyabo wa azwajihi at-tahirati min kulli danas mutumin duk da ya kyautata magana game da matan annabi tsarkaka daga dukkan dauda da kazanta da datti wa dhurriyatihi al-muqaddasina da kuma ainihin ya kyautata magana ga zurriyar ma'aiki ƴaƴan shi da ma da ainihin jikokin shi da tattaba kunnan shi dukkan jinin shi ka kyautata ainihin magana akan su waɗanda suke abeban tsarkakewa ne min kulli rijisin daga duk wani abin kyama duk mutumin da aka same shi da irin wannan aqida fa kaddari aminan nifaq hakika ya kubuta daga munafinci dan kun san al'umma kashi uku ta kasu akwai mu da dangin mu akwai kuma zindiqai nau'in su su kuma su biyu mu ahlus sunna mun yarda cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne matan annabi mutanen kirki ne ƴaƴa da jikokin shi mutanen kirki ne ƴan shi'a suka tsine wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama albarka suka ce ba zai yi ba ma kai wala'i sai da bara'i babu yadda kamar yadda ba zai yi wa aika zo ka ce la ilaha ka ce illa Allah din ka ce amma ba la ilaha ba zai yi ka tabbatar Allah kadai amma ka ce banda la ilaha sai suka ce to haka in dai kana kaunar ɗan ɗakin annabi to dole ka ki matan shi in ku har kana kin ainihin wato kana kaunan matan shi to soyayyar da kake wa ɗan ɗakin shi ƙarya ne suka ce la yakunul wala'u illa bi bara'i bai yiwa ka kaunaci ɗan ɗakin annabi sai ka ki matan shi da sahabban shi jama'a mun gane wannan da kyau ko shine malam yace to duk mutumin da ya kyautata magana akan su waɗannan to ya kubuta daga munafinci to sai aka samu su ƴan shi'a sai suka ce suna son ahlul baiti kawai a ahlul baitin fa kaji suna magana Khadija kaji suna magana Al-Hasan kaji suna magana Zainab ina Ibrahim At-Tayyib At-Tahir Al-Qasim duk waɗannan ba ƴaƴan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa magana su sai wa sai Al-Husaini har makamin kare dangi gwamnatin Iran ta kera sai ta sa mai suna Al-Husaini saboda ta daukaka sunan Al-Hasan fa Hasan ɗan shi'a na kiran shi munafiki saboda akwai hadisi sahihi yazo cikin Sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yace wannan danawa wato jikan shi Hasan yace wata rana shi zai shirya al'umma ta in ta rikice ana nan ku sai rikici ya rikici har aka zo aka kashe Sayyidina Ali ana wannan rikici sai aka ce to babban dan shi sai ya dauki mukamin shi shine Al-Hasan Al-Hasan ya dau mukami sai ya kira su Muawiya akai zaman taro na dattawa yace akan wannan kujera ake ta kashe bayin Allah ake kashe musulmi aka ce eh yace wallahi na bar maka kujera har abada ka zauna ni na hakura kun ga magana annabi ta tabbata gaskiya kenan ya sulhunta al'umma dama akan kujera ne kai ka ce ko a baka ko a yaki shi ya ce ko a ban mishi ko a yaki to shi ya ce a bari ya yafi dan Allah ya sulhunta al'umma annabi ko bai sulhunta ba to sai ɗan shi'a suka ce to munafiki ne baya kaunar Aliyu dan haka ya sarayar da kujerar da aka kashe uban shi akan ta dan haka ba sa magana shi kullun sai magana Husaini kullun sai magana Husaini suke yi mun fahimci wannan da kyau ko ina su Zainab Al-Qasim At-Tayyib At-Tahir Ibrahim duk sauran ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama Ummu Kulthum duk ina suke ina Khadija ita uwar Fatima suna magana ta a to su ba ahlul bait bane ko ko in an ce mutan gida zai yi a fitar da uwar gida a fitar da madam saboda Allah jama'a amma da sun wato matsala duk san da ka samu kanka a cikin karamin karatu
sai kai shirmi. To matsalar in jama'a ba su san bambancin karamin karatu da yalwataccen karatu ba, sai su bi ka akai malami ne. Akwai hadisi sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan al-Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ya lullufa al-Hasan da Husaini da Fatima da Aliyu, yace Allahumma ha'ula'i ahlu baiti, ya Allah waɗannan mutanen gidana ne. Sai an shi'a suka ce to hadha yusidul hasra, wannan yana nuna mana annabi ya kididdige waɗannan kenan. To kaga waccan ka'idar ce. A cikin ka'ida ta malaman usulu suka ce in har abda na da yawa da mutun ya mallaka, wata rana sai yazo sai ya daga guda ɗaya daga ciki sai ya ce wannan nawa ne, wannan baya nuna wannan kadai ne nashi, sauran ya watsar da shi. Shine suka ce zikru fardin min afradil ammi, ambatan wani bangare ne daga cikin bangaren abubuwa masu yawa. Bi hukumil ammi, wanda shi wannan din yana dauka hukuncin wadancan, yuakkidu, yana karfafa cewa kadai wannan lallai nawa ne, wala yukhassisu, amma baya kebe su daga cikin su. Hassan da Husaini da Fatima da Aliyu da annabi ya ware yace Allahumma ha'ula'i ahlu baiti, ya Allah waɗannan mutanen gidana ne, wannan baya nuna kace to sauran ba mutanen gidan shi bane, sai dai yana karfafar maganan ne don galibi a tunanin mutane in yarka ta bar gidanka da sirikinka da ƴaƴan da yar ta haifa, in aka tashi auna mutanen gidanka ba a saka su, duk sanda ka aurar da yarka kai da kanka ba ka saka ta cikin lissafin mutan gidanka, dan duk sanda ka tashi auno abinci ba ka tunanin za a yi da Fatima, tana gidan miji, zanin sallah kana tunani da ita, babu abinda kake tunani da za ka yi a gidan wanda kake ganin za ka hada da ita. Sai annabi yake nuna a'a, duk da ya aurar da Fatima to Fatima tana nan ahlul bait ce. Mun fahimci wannan da kyau? Hassan Husaini jikan shi galibi in aka tashi lissafin mutan gidanka kai da kanka baka sakawa da jikokinka, musamman jikokin da ya mace ta haifa. Sai annabi ya nuna a'a, jama'a kar ku fahimci haka, Hassan da Husaini ƴan gida ne. Aliyu galibi in ka dau ya ka ba mutum ba a tunanin cewa wannan dan gidanka ne. Sai annabi ya ce a'a, Aliyu dan cikin gida ne. A'a to in ba haka ba, ya annabi ya dauko Salmanu ya saka shi, yace Salmanu minna ahlal bait, Salmanu namu ne, dan cikin gida ne Salmanu. To shi kuma Salmanu ya to ya, ma'ana shi ba shi daga cikin ahlul bait kenan, domin wancan hadisin bai fade shi ba, da yazo yake Allahumma ha'ula'i ahlul bait bai fade shi ba ko? A to tunda bai fade shi ba, tunda an hassare waɗannan, wai dan annabi ya kididdige waɗannan, shi yasa aka cire su Aisha, su wace ce da ƴaƴan da jikokin duk waɗanda ba waɗannan ba. To Salmanu kuma fa ƴan Shi'a sai ka ji suna kirari suna cewa aina su ne, me yasa? Saboda suna cewa ainihin suna son ahlul bait, amma in suka zo nan kuma sai su tifka da warwara, sai su ce to ai ga hadisi annabi ya bayyana waɗannan hudu ne kawai ahlul bait. Sannan da an tashi magana an kafa gwamnati a Iran, ai an yi kaza, sai mu ce ai annabi ya ce imani da a ce a saurariwar surayya yake, lanalahu rijalun min al-faris, da an samu wasu cikin mutanen Farisa. To Salmanu dan Farisa ne, amma ba Farisa Iran ba. Ka je kai karatu cikin tarihi, da suka je ka karanta littafin tarihu Dimashq na al-Imam Ibn Asakir ne Dimashqi, da littafin siru alamin nubala, aka ce kasar Farisa kasa ce mai fadi, kamar yadda kasar Sokoto take kasa ce mai fadi a zamanin nan da, amma a yanzu fa an fasa ta, nan ta yi jihar Kebbi, tsakiya ta yi jihar Sokoto, wannan gefe ta yi jihar Zamfara. Dan haka a da sai a ce Malam Abubakar Gumi ba Sokoto ne, amma a yanzu fa sai a ce ba Zamfare ne. Jama'a an fahimta? Dan haka Salmanul Farisi, kasar Farisa bangaren da yake ciki, yana cikin kasar Spain ne a yanzu. Yana cikin kasar Spain ne, Spanish ne, Bature ne, bara fadi gwarugwari. Dan haka ba dan Iran bane. Kasar Farisa kasa ce mai fadi. To shikenan a da sai a ce al-Farisi, al-Farisi, kamar yadda Basakwace shekara 30 da suka wuce sai a ce Basakwace, bazan fare kai, sai a ce Basakwace. Amma a yanzu fa sai a ce mishi bazan fare ne ko ba kade ne. Mun fahimci wannan da kyau? To haka al'amarin ne yake. To Dirkaniya da Bankaura fa suna nan kwando kwando a wurin ƴan Shi'a, saboda babu karatu tun daga oga har mabiya. Allah ya kiyaye. Shine sai yake cewa duk mutumin da ya kyautata magana game da sahabbai da mata da ƴaƴa da jikokin annabi ya kubuta daga munafinci, ma'ana wanda ya munana magana akan su fa ya zama munafiki. Shi yasa zazzaki sai ane ana cewa munafiki zindiki. Kuma alherin Allah, daliban shi su suka koya wa kowa ya rinka faɗa mishi haka. shi da ai mun ko ba ku samu allura bane, allura ta tono garma, allura ta tono garma. In ka je da kansa aka zo IVC anan Zaria, ma'ana aka zo abin nan taro da suka yi abin nan ijtima, afwan ijtima da aka yi a ADU Zaria, ranar rufe taro yazo yayi jawabi, to suna zarge shi yana fasikanci nau'i 70. Daliban shi da kansu, shi zindikin da kansu ya faɗa, yace babbar kalmar da suke faɗi suna ce mishi kafiri zindiki. Suna zargin shi ya je aikin hajji, ya dawo ya siyo atamfa, ya yo tsaraba ga ainihin matar wani dalibin shi, ya kashe aure zai aura da ki da kai, kuma su suka yada kasar din, amma ba su san abin zai zama allura ta tono garma ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Eh, to haka al'amarin yake. Dan haka babu shakka game da duk mutumin da ya ki sahabbai ko mata ko ƴaƴa ko zuriya Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mutum ya zama munafiki. Mai munafiki? Munafiki wannan munafiki, munafiki innal munafiqina fi dharakil asfali minan nar. Domin matsala ce ta aqida wannan. Kiyayya a ina take? A zuci take ko a baki? A zuci take, sannan baki ya furta ta. In baka kin Abu Huraira, babu yadda za ai bakinka ya fito ya furta. An kaga ka ce bani kaunar wani, to tun daga zuci ne. Shi yasa kuka ji mu jiya ba mu koye muku ba, karara muka ce ba mu kaunar waɗannan zindikai. Saboda me? Saboda suna kafirta, suna zagi, suna cin mutunci, suna fasikantar da sahabbai da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye. Ta kai ma al'amari Khumaini yana dabbe rasu, yazo ya littafi fa kashful asrar, wai tunan asirin sahabbai, ya ta tunan asirin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya kiyaye. To jama'an musulmi, kun ji aqidan mu game da waɗannan manyan waliyai, su waye? Sahabbai da mata da ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu aka je aka ce maka Aisha Albani ba su yadda da waliye ba, sai ka ce a'a, ba su yadda da ƴan damfara ba, ƴan 419 matsafa, masu bautar gunki, macuta, amma sun yadda da waliye, tunda sun yadda da ainihin manya-manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya rage, akwai wasu manyan waliye kuma da suka biyo bayan su, sune malaman hadisi, malaman fiqhu, malaman tafsiri. Imecece aqidar mu akai shine malam Tahawi, alƙalamin shi bai kafe ba, yace wa ulama us-salaf min as-sabiqina, malamai magabata, malaman salaf daga cikin waɗanda suka gabata, wa man ba'dahum, da waɗanda suka zo a bayan su, min at-tabi'ina, na daga tabi'ai, sai yace ahlul asari, waɗanda suke malaman ahlul khairi, malaman alheri wal asari, da kuma ainihin asar hadisi, wa ahlul fiqhi, da malaman fiqhu wan nazari, da malamai masu bincike. Yanzu kaga diya ta taro maka nau'in malamai, yace maka malaman da suka gabata cikin sahabbai da tabi'ai, sai yace malaman alheri, malaman hadisi, malaman fiqhu, malamai masu bincike, la yuzkaruna illa bil jamili, ba a ambatan su sai da kyakkyawan magana. Sam duk mutumin da yazo zai ambaci Maliku ya faɗi kyakkyawan magana. Shafi'i, Ahmad ibn Hanbali, Sa'id ibn al-Musayyib, mai risala, mai kaza, duk wanda zai ambace su ya ambace su da alkhairi. Jama'a mun gane wannan ita ce aqidar mu. Wa man zakarahum bisu'in, wanda diya ambaci malaman hadisi ko fiqhu ko manyan malamai ya ambace su da wani mugun abu, fa huwa ala ghairi sabili, to ba shi kan tafarkin mu, ba namu bane. Irin su dan gungun, dan gungun shi ma da yake wani nau'i ne na zindiki, shi kuma sai ya ce ai mai risala mazinaci ne. Me yasa? Wai saboda mai risala ya ce ai ainihin wato haram bata haramtar da halal, bata haramtar da halal, ma'ana inda zaka auri, da zaka yi wa mace cikin shege, afwan, da zaka yi wa mace cikin shege, sai daga baya ta haifi ya, sai ka je ka auri wannan ya, tunda ba matar aurenka ce ta haifa ba, sai wasu malamai suka ce babu laifi. An fassara wannan magana ta mai risala da ma'anar haka, to shine da dan gungun yazo ya dauki wannan fassara, sai yace to abin da yasa mai risala ya faɗa haka, sai dan shi mazinaci. Jama'a mun gane wannan da kyau? Ko kuma misali, kun yi fasikanci kai da mace tana zawarci ko tana budurci, sai daga baya sai ta zo sai ta gama idda, tai istibra'i, afwan, da tai istibra'i sai aka daura muku aure, sai Imam Ibn Abi Zaid al-Qirawani mai risala sai yace to kaga can me kuka aikata haram, to haram din can ita ce zina, to ba za ta haramtar da abin da yake halal bane, shine aure. Kun gane? Haram ba za ta haramta abin da yake shine halal ba, dama aure ne halal. to sai zan kai zina da matar kai da ita sai kuka tuba sai ta istibra'i sai ka aure ta sai mai risala sai ya ce babu komai shikenan sai dan gungun ya ce to saboda mazinaci ne shi yasa ya faɗa haka amma kun ji ane musu raddi kun ji malaman kungiyoyi ne musu raddi sai ka zo ka ce za ka karantar da sunna to sannan ne za su ga cewa to a to za ka kwashe musu jama'a shugabanci kake so ku ne masu son shugabanci masu nadi ana son a koya mutane addinin musulunci ne kuma duk wanda ya taba addinin musulunci yace kule a gaura mishi mari ba wai a ce mishi chas ba mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji manyan malaman fiqh manyan malaman hadisi malamai masu bincike muka ce malaman alheri ne wannan bai hana gobe in imamu na maliku ya kuskure a ce wannan magana da maliku ya fadi kuskure ce wannan ba a fade shi da sharri cewa akai ita magana kuskure ce shi kuma fa Allah ya ji kanshi za a dauki abin da yake daidai shikenan a sai a ce a to sun ce ba zagin malaman fiqh ji kasar din su sun ce maliku ya kuskure to kai wannan irin daskin dariɗi ne kuskure aka ce ba a ce maliku yayi shegantaka ba aka ce maliku yayi kuskure me yasa saboda wannan maganar bata samu asali ba ga kuma abin da yake da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka ce Allah ya ji kanshi ka taba jin mun ce Allah ya ji kan Tijjani ko Khumaini Allah ya shiryar da mu malan yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i to aski ya fara zuwa gaban goshi kenan ko dama duk waccan shimfida ce ake waliyan kasa kasa ake karewa tunda an yi waliye manya sama an fara sahabbai tabi'ai malaman hadisi malaman fiqh to sai kuma waliye da ake ta fama wannan wali ne wannan wali mai buzu wannan wali mai buta wannan wali mai tabarma yaya irin waɗannan waliye sai malan yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i mu ba ma fifita wani daga cikin waliyai akan wani daga cikin annabawa domin wannan aqidar ƴan dariqa ne ke cewa zo kaga inda wali ya fa annabi daraja sai su ce ga Musa annabi ne manzo ne ya je koyo ilimi a wurin Khadir wanda shi Khadir wali ne sai su ce to kun ga nan wali ya fa annabi daraja sai su ce wa ne mutum dan haka muke son waliyai shi yasa sai akwai wani mahaukaci yana nan har zabjegiya takobi yake ajiya yana karatu yana ana karatu ana sarkin yakin waliyan Allah kawai malan shikenan sai wasu aljanu su haukan ka sai ka samu motsuwa wai shi waliyan Allah yake karewa wai shi sarkin yakin su ne ma sai aka wata zabjegiya takobi a baka sai a aje maka dama da kai kana tamsiri saboda an mai da kai mahaukaci to yace ba ma fifita wani daga cikin waliyai akan wani daga cikin annabawa alayhi musallam hakikanin al'amari annabi khadiru annabi ne ba wai wali bane wannan magana ce wadda ƴan dariqa ne da ma suka fade ta dan su samu waccan magana sun ce wali ne dan me domin su ainihin yi shimfida akan to kazo kaga inda wali ya fi annabi daraja sun ce gashi har ya aikata wasu abubuwa wanda sun fi karfin Musa da haka ne sai suka ce to su waliyai suna aiki da wata doka sunan dokar al-haqiqa annabawa kuma da gamagarin mutane malaman fiqh da malaman hadisi da malaman tafsiri su kuma suna aiki da wata doka ne sunanta shari'a dan haka duk annabi shari'a yake bi shi yasa sai ka ji ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri mun dora ka akan shari'a likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne annabi cikin ku akwai shari'a akwai tafarki amma su waliyefa sai yace su suna bin haqiqa ne to dan haka sai kaga suna aikata wasu abubuwa waɗanda sun fi karfin kokolwarka kaje ka karanta littafin Tabaqatul Kubra ta ainihin Abdul Wahhab Sha'rani mai littafin Kashful Gumma sai yace ga wani babban waliyin Allah saboda matukar kaiwa matuka wajen sanin Allah in ka dauko jaka kana tafiya da ita kana zuwa ka hadu da shi sai yace rike min kan sai a rike mishi kan shi kuma sai ya zina da ita sai yace kaga wannan ya kai matuka wajen sanin Allah yace amma kai da baka san Allah ba sai kaga wannan zina yake to kai a wurin ka ce take zina amma shi ba zina yake yi ba domin shi yana bin haƙiƙanin ya gane haƙiƙa sai suka ce me ya fassara haƙiƙa su da kansu kaje ka karanta ar-risalatul qushairiyya ar-risalatul qushairiyya littafi ne da wani katan dan dariqa ya rubuta abin da yake nufi wai duk abin da suka faɗa in baka gane fassarar shi ba to wannan ne kamus din su ar-risalatul qushairiyya al-imam al-qushairi wannan dan dariqa ne mun fahimci wannan da kyau to abinda yace sai suka ce ai in aka ce al-haqiqa ma'ana tsantsar abin da Allah ya kaddara maka kenan kake bi. In ka daga kwalban mirinda ka sha, wai kaddara maka Allah. To haka in ka daga kwalban giya ka sha, wai kaddara maka Allah. Sai suka ce to shikenan duk ka ga dokar wa kake bi, dokar Allah. Dan haka kai ka gano bakin zaranki, ka gane hakikanin duk abin da Allah ya saka ka a ciki, ka yadda ka bi. To sai suka ce to kai ne ari, shikenan kai ne babban masanin Allah. Amma Allah ya kaddara maka ka sha mirinda ka sha, ya kaddara maka ka sha giya ka kisha, sai suka ce baka san Allah ba, kane wa Allah jayayya. Kun ji sirrin matsalar, wai shine tsantsa kenan hakika. Kaje ka karanta Fususul Hikam na Ibn Arabi, zaka ga irin waɗannan abubuwan. Allah ya kiyaye. Sai kaje yana rera waka yana cewa wa maliya fi hukumil ilahi, shi ba shi da jayayya game da ainihin hukuncin Allah. Duk inda Allah ya tura shi zai iya zuwa. Dan haka sai ya ce fa tauran tarani fil masajidi raki'u wa inni ya tauran silkana isiratu. Sai yace wata ran sai ka gani ina sallah, ina ruku'u a masallaci. Allah ne ya kai, na yadda da doka Allah, na yadda da kaddara Allah. Yace wani lokacin kuma sai ka gani da Bible na tafi coci, yace ni bane wa Allah jayayya. Duk inda Allah yace cocin nan waye kai ne Allah, masallaci waye kai ne, yace ni bane wa Allah jayayya. Sai ce idza kuntu fi hukmi shari'ati asiyan, ta iya yiwa kai da kasan fiqhu a cikin hukuncin shari'a kace ni mai saban Allah ne. Sai ce wa inni fi ilmi alhaqiqati ta'i'u, amma a ilmin haqiqa ni mabiyin Allah ne na matuƙa. Ma karanta littafin Fususul Hikam, ka karanta littafin Al-Fikr As-Sufi na Abdurrahman Abdul Khalid As-Sufiya fi Dawi al-Kitab wa Sunnah Dr. Abdul Hadi Madkhali. Duk gashi nan an bayyana abubuwa da littafansu da littafan da malamai suka ainihin yi rabbi a kansu. To wannan da ita ce su aqidarsu. To mu kam mun yadda waliyi ya gaskiya ne, amma ba ma cewa wani waliyi ya fi annabi daraja. To su ɗan ɗariƙa da suka tashi ma da abin ya faɗi, kun san abin da suka ce, sai suka fara da'awar kuma khatamul awliya'i. Khatamul awliya'i, kowanne ya zo sai ya ce wa ana khatamul awliya'i la waliyya ba'di, ni ne cikamakin waliyai, babu waliyi a bayana. To sai akwai wani babban malami a ƙasar Masar, ɗan ɗariƙa suna cinku da bugunzun, sun san ba ku bincike. Sai suna cewa a kawo musu littafi guda ɗaya da ya soki ɗariƙa, amma ba wanda aka rubuta daga Saudiya ba, sai wanda aka rubuta daga Masar. A wannan sun daina ku ne kawai. Daga shigarka jami'a Azhar, masallacin Azhar, to babban limamin ta kuma babban malami shehun Azhar wanda ya rasu, Muhammadu Abduhu, yana da tafsiri ai, tafsirul manar. Kaje ka karanta mujalladi na 11 tafsirul manar. A cikin mujalladi na 11 yace da'awar da suke yi dangane da khatamul awliya'i, yace ba komai bace sai damfara. Yace to amma mafi damfara daga cikin su shine Tijjani. Don me? Domin shi da yazo yayin da'awar khatamul awliya'i din, sai kuma ya hada ainihin mutanen shi da ainihin jama'a su rinka ciyar da su. Sai ce duk wanda ya ganka yana cikin amintattu. Wai annabi ya ce wa Tijjani, wai annabi ya magana da Tijjani gaba da gaba, yace duk wanda ya ganka yana cikin amintattu, wanda ya ganka yana cikin amintattu, wanda ya ciyar da kai yana cikin amintattu, wanda ya ciyar da waɗanda ke binka yana cikin amintattu. Shi yasa sai ka tara yan dariƙa, kai ta musu tu, kai ta musu fatifati, kai ta musu abubuwa sai su tace. Saboda me? Saboda in kai haka ka shiga cikin aminci. Ku je ku karanta don Allah. In mun faɗa ku rinka mana adalci. Ku je ku karanta, muka ce ku duba tafsirul manar na Sheikh Muhammadu Abduhu, mujalladi na 11 karkashin fassara ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna. Waliyan Allah sune wadanda suka yadda da Allah, suka yi imani da Allah, suke jin tsoron Allah. A karkashin wannan sai da ya shafa wajen shafi 37 yana magana akan waliye na gaskiya da na ƙarya. Ka je kai karatu, cewa kai kai karatu ba a ce yi nadi dan gajeje kana wahalar da kanka ba, ko hula dan kwara buga akan ka wuce, kai karatu aka ce. Amma ka kawo nadi ka sa kwakwalwarka ba ta shan iska, ina karatu zai shiga. Sai kai karatu kake nadi, ba ku ji Imam Maliku ba aka ce sai da ya karatu sai nan yana nadi. Amma ka kudindina kanka yadi 10 yayi yawa. Mun fahimci wannan da kyau ko? Malai ya ce wa naqulu, kuma muna cewa nabiyyun wahidun, annabi guda daya rak afdalu min jami'il awliya'i, annabi daya yafi dukkan waliyai daraja. Duk waliyan ka tara su gaba daya annabi daya yafi su. Ba dai daraja ake nema ba da karama? To shikenan, yanzu mun tabbatar maka mun yadda da waliyai ko? To kuma mun gaya maka siffofin da ake bi ana gane waliyai ko? To yanzu karamar da take bayyana a hannun su fa, ga ka'ida game da imani da karamar waliyai. Sai malam ya ce wa nu'minu bima ja'a min karamatihim, mun yi imani da duk abubuwan da suka zo na ainihin karamomin su waliyai, amma sai ya ce wa sahha an istiqati min riwayatihim, ya zama abinda aka zo aka bada labari na karamar wali kaza sai ya zama ya inganta daga amintattun mutane. A ce Imam Malik ya ruwaito, ya ce daga Nafi'u, ya ce Abdullahi dan Umar, wata rana karama kaza ta faru, sai mu ce mun yadda da wannan, domin Maliku amintacce ne, Nafi'u amintacce ne, almajirin Abdullahi dan Umar ne, Abdullahi dan Umar din matsalar ta faru akan shi, kuma sahabi ne, sai a ce amintacce. Amma ka aje a samu makaryata ko kuma kissa kawai a kirkire ta a kagata, ka je ka karanta littafin Jami'u Karamatil Awliya'i na Yusuf Nabahani, kaje ka ga tatsuniya da baranka da ma duk sai tattaro sai ce duk karama ce. Yanzu malamai suka ce mani ita ma da bil kara mata, duk wanda ya dogara akan karama karama mata ya mutu ya gama. Mun fahimci wannan da kyau ko sai ka karanta littafin Jami'u Karamatul Awliya? Littafi ne mujalladi biyu, Yusuf Nabahani, wani malami ne mutumin kasar Beirut ya rubuta shi, ta tara bankaura irin haka. To jama'an musulmi, mun yadda da karama, kuma mun yadda da karamomin na waliye, amma waɗanda suka inganta. Shi yasa akwai abubuwan da ake dangantawa ko karama ga sahabbai, in ba su inganta ba ban yadda ba. Shi yasa ba komai ne za a zo a ce gashi karama, saboda mun ce mun yadda da karama, sai a ce to ba koko ce, sai mu ce ina isnadi. Mu'jizar annabi ma aka kawo, in ba isnadi ba a karbe. In ba haka ba, ba akwai alqira'atu shadza ba? Qur'ani ba shine mu'jiza mafi girma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Amma akwai qira'o'i waɗanda suke ba su inganta ba ko? To irin waɗannan kira'o'in za ka ɗibe su ne ka zuba su cikin taron dangin mu'jiza annabi, abinda bai tabbata ba na karatun alqur'ani za ka ɗibe ne? Yanzu cikin kira'a wajen fatiha akwai malaki yaumiddin, akwai maliki yaumiddin, za ka zo ka ce wannan karamar manzon Allah ce, sai a ce a wannan ba karama ba ce, je to ai qur'ani ne, sai a ce ya aka san qur'ani ne, waye ruwaito? Dan haka sai an bincika. Dan haka jama'a, ilimin mutsalawal hadisi wajibi ne, daidai ne, sai kowa ya koya zai zauna lafiya. Allah ya shiryar da mu. To dadin gushi dai shine muka sake zuwar maka da wannan a'lamus sunnatil manshura li'tiqad at-ta'ifati an-najiyati al-mansura ta'alifu Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami, babban malami ne gashi ya rasu yau kusan wajen shekaru 70 haka da suka wuce, Allah ya gafarta mishi. Wannan malami ya rubuta wannan littafi akan aqidar ahlus sunna salafiyya al-firqatun najiya, da annabi ya ce duk al'umma za su rabu kashi kaza 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 kaza, amma kashi ɗaya ne ɗan aljanna. Aka ce wanne ya ce? Waɗanda ke kan abin da ni da ku muke a kai. To shi ne ya zo rubuta yana bayyana maka aƙidojin waɗannan. To a cikin wannan littafin gashi sai ya ce, su'al, ga tambaya, ma hukumu karamatil awliya'i, menene hukuncin karama waliyai, shin gaskiya ne mu yarda da karama waliyai? Jawab, malam ya ce ga amsa, karamatul awliya'i haqq, karama waliyai gaskiya ce. Wa huwa zuhurul amri al-khariqi ala aydihim alladhi la sun'a lahum fihi. To me yake karama? Yace ita ce bayyanar al'amari wanda ya saba ma sauran jama'a ga magari, sai a ga yana bayyana a hannunsu, amma alladhi la sun'a lahum fihi, abinda ba su suka kirkire shi ba. Wali ba zai dibi kasa yace ka ganta kasa ce, eh ka ganta, eh sai ga ta zama kwandala, sai yace kai matsafi ne, arne ne kai. Mun fahimci wannan da kyau. A wali kawai matsalar za ta faru ne, shi ma bai san za ta faru ba. Mun fahimci wannan da kyau. Sai ya ce walam yakun bi tariqit tahaddi, kuma ya zama ba ta hanyar kura ba, ba zuwa akai ana kure shi, ba zuwa akai aka ce in kai wali ne to ka ce agogon nan yayi tasbihi, sai ya ce agogo yayi tasbihi, sai agogo yayi tasbihi, sai ya ce kai matsafi ne, dan ana da yaqini kai ba annabi bane. To annabawa ne ake musu tahaddi, a ce in kai annabi ne ka ce hulan nan ta yi magana ta tabbatar da cewa kai annabi ne, sai ya sa hular ta yi magana, sai a ce wannan annabi ne kuma mu'jiza ta faru. To an tabbatar babu wani annabi bayan Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. To duk mutumin da ya zo yana cewa ni wali ne, in kuma kun ce ƙarya ne, to zan sa agogon nan yanzu ya muku kira'a, zan sa hulan nan yanzu ta tabbatar muku cewa ni wali ne ku ji, sai a ce to kai matsafi ne, sai ce ai ni ba na tsafi, sai a ce to shaytanu suna tare da kai. Alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzuhum azza, Allah yake baka ga yadda muke ingizo ainihin wato ka shaytanu ba, su rinka ingiza irin waɗannan ingizawa, sai a ce kai matsafi ne, ya ce shi ba matsafi bane, sai a ce to nassun qur'ani ya kafirta ka domin kai da'awa irin da'awar da annabawa ke yi kenan. Annabi ne zai ce ni kaza ne, in kuka ce ƙarya ne, sai ce bari in nuna muku ku tabbatar ni gaskiya ne, ko kuma ko ku ce kawo aya sai ya kawo, to annabi kenan. To mun tabbatar ai bayan annabi babu saura ko, to duk wanda yazo yana cewa ku zo in nuna muku karama, sai ya ce a wannan matsafi ne, in ya ce wallahi tallahi baya kafi, sai ya ce aljanu ne suke ingiza ka, ka zama kafiri. Tunda ya ce alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina, baka ga muna aiko shaytanu ga kafirai ba, ta uzzuhum azza, su rinka ingiza su, suna ingizawa matuka. To shine malam yake cewa karama dai tana bayyana ne a hannun mutumin da ainihin wato aizan ba tahaddi ne yayi ba, ba neman kura bane, bal yujrihillahu ala aidihim, Allah zai gudanar da wannan abu ne a hannun su waliyadin, wa in lam ya'lamu bihi, koda ba su san wannan abun ba. Mun fahimta, kai baka san kai wali bane, sai zan wani yazo yace to Allah yi mini roƙon Allah bukata ta biya, kana daga hannu kawai shikenan sai bukata ta biya. Yanzu kai san da zaka fara addu'an nan kana da yaqini da ka roƙa za a amsa, to kaga sai a ce wannan wilaya kenan in kana bin Allah. Amma sai ce ka qissati ashabil kahfi, kamar qissa ashabil kahfi, ashabul kahfi qur'ani da sunna sun bada labari. Alqur'ani akwai sura su kutun da guda, suratul kahfi, a cikin sahihu muslim kuma akwai tarihin su cikakke, manzo Allah ya bada tarihin su. Wasu samari ne suka ainihin yi imani da Allah a zamanin wani kafirin sarki da kayanus, suka ce su ba su bautawa kowa sai Allah, shi kuma sarki yana da awa allantaka. To da aka kira su fada, suka zo suka tsayu a gaban sarki, yaga yadda ake jin tsoron shi, ga wasu ba sa jin tsoron shi, sai ya firgita. Da suka tsayu, Allah ya ce izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha, suka yi tsayayya kiri da muzu a gaban shi, suka ce ubangijinmu shine ubangijin sama da ƙasa, kuma wallahi ba za mu ainihin hada shi tare da kowa wajen bauta ba. Su da kansu sai suka ce laqad qulna idan shafafa, sai malamai suka fassara wurin da fassara biyu, wato su da kansu da suka ga sun faɗi wannan kalmar, da suka koma suka yi nazari sai suka ce kai amma fa mun baro ta, in ba mu ba wa sai faɗi wannan magana a fada, laqad qulna idan shafafa, amma mun baro ta, ko kuma in har muka yadda muka ce wani ma Allah ne, in ba Allah ba to hakika mun baro ta, ko ya zama wannan magana sun yi ta a gaban sarkin ne, to sai ta dauki ma'anar ai ran kai dade in muka koma muna bautawa wani tare da Allah, to wallahi mun yi wauta tsakaninmu da Allah, ko kuma ya zama da suka tafi ne suna hira sai su ce amma fa lallai yau mun baro ta a gaban sarki da ake bautawa, mu mu ce ba zan bauta kowa ba ma sai Allah. Sai suka ce ha'ula'i qaumun attakhadhu min dunihi ilaha, ga danginmu sun dauki wani daban suna bautawa ba Allah ba, laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin, me yasa ba su kawo mutane dalili karar ke tabbatar da bauta ga wani Allah ba. A takaice waɗannan matasa da sarki ya firgita a kansu, sai ya ce ku je ku ɗan bana bakwai ne, zafin kai ke damun ku, na ba ku daga yau zuwa gobe, ku yi nazari duk abin da kuka nazarta ku dawo, kaga ya kauce ne da dabara, dan ya san waɗannan kam da ake zuwa a fadi ayi mishi sujuda, sai ya ce daga kanka me yazo da kai, gashi sun tsaya ba su durƙusa ba, ba su sujuda ba, suka ce ba su bauta mai sai tabbatar in ya ja da su asirin shi zai tono. Sai ya ce su je su yi nazari, wannan nazari ne da ya wuce gudu, ya ba su hanyar gudu ne, tunda ya ce in har ba su bar wannan aqida ba za a kashe su, su sun san ba za su bari ba, da suka tafi shikenan, sai suka hada ina su ina su, sai suka yi tafiyar su. Aka ce suna tafiya sai suka haɗu da wani bawan Allah, shi kuma ainihin da karen shi suna tafiya, jama'a ne ke tafa da ku suka ba da labari, shi kenan sai suka haɗa sai suka tafi, ga su waɗannan ga shi da kuma karen shi suka tafi, sai suka ga ainihin dare yayi, suka sha dare suna tafiya, gari ya waye musu, suka yi tunanin kar a bi sawun su a iya gano su tunda da hasken yini, sai suka shiga wani kogo, sun shiga kogon nan sun koma can cikin kogo sun kwanta, sai karen nasu ya zo daga bakin kogon amma daga ciki, sai ya kwance shi ya shimfida zira'an shi haka, sai Allah ya zuba musu bacci gaba daya daga su hakkara, sai da suka shekara 300 suna bacci, sannan Allah ya tashe su. Kai yanzu ka taba ganin wanda lafiyar shi kalau ya shekara 30 yana bacci, ka taba gani? Babu. To kaga wannan sun yi bacci kuma lafiyar su kalau suka tashi, sai Allah bai bar barin jikinsu a kwance wuri ɗaya ba, balle ƙasa ta ci yunwa ba ta damun su, tana damun su. To amma sai Allah ya karrama su, sai zamba ba ta dame su ba. To wannan na daga abin da ya bayyana gare su na karama. Bayan shekara 300 nan suka tashi, shikenan sai suka ga cewa ga rana ta kusa faduwa, sai suka dibi kudi, sai suka ba wani daga cikin su, tafi ka samo mana abinci. Amma ka san garin garin arna ne, ka samo mana abinci mai tsarki, kakka dibo mana kowane irin abinci. Shine ya tafi sadadab, sai na cewa kai a hankali kar a gano ka, in aka gano ka mun shiga uku. Yaje ya dibi kudi ya mika wa mai abinci. Mai abinci yace kai yaro, yace wata taska ka je ka faso ta mutanen da, yace a kudi na ne ai. Yace to ai wannan kudi tun na zamanin sarki da kayanusu ne. Ce a sarki da kayanusu yanzu ba shine sarki ba. Yace ina sarki da kayanusu tun wajen shekara 300. Sai yace to dattijo zo, sai suka kebe, sai ya mishi cikakken bayani. To shikenan fa sai aka dauki magana aka kai ta ga sarki. Wannan sarki lokacin mabiyin Annabi Isa ne, ansari ne, musulmi ne. Shikenan aka tattara aka tafi da sarki da tawaggagari da hayaniya da menene, an tafi wurin kogo. Waɗancan da ke cikin kogo sai suka ji haya 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 kukan dawa, sai suka ce shikenan wani bai a hankali ba, an asirin mu ya tono. Sai aka tashi aka hau sallah, sallah malam, sallah ba sallama, ba yawan rakawai, sallah dai sallah dai. Aka ji shiru shiru, sarki ya leƙa ya ce ni dan uwanku ne musulmi, ku sallame daga sallar. Suka sallame, suka ba da labari ainihin dangane da duk abin da ya shafe su. Shikenan sai aka yi shawara abin da za a yi. Waɗannan bayan Allah ne, Allah yana da wata manufa a kansu. Abin da ya fi zaman lafiya su koma, kowa ya kwanta inda Allah ya aje shi, karansu ya dawo ya kwanta inda Allah ya aje shi, a rufe kogon nan a rabu da su. Kowa ya koma ya kwance shi, sai bacci ya sake kwashe su, sai da suka shekara tara. Sannan sai Allah ya ɗauki ransu. Shine Allah ya ce wa labisu fi kafihim 300 mi'ako sinina wazdadu tis'a, suka shekara 300 a cikin kogonsu suka ƙara tara. Aka ce abin da yasa aka ce sun ƙara tara din, saboda da suka shekara 300 an yanke baccin, daga baya aka zo aka dasa. To dan haka ba zai yiwu a ce shekara 309 ba, tunda ba a jere suka yi su ba. Kaji mu'jiza ta Qur'ani. Wasu kuma suka ce a lissafi ne na kalandar Turawa, ma'ana kalandar sama ta rana da kalandar wata. Tsakanin kalandar wata, in ka rubuta an haife ka ranar 15 ga watan Januwari shekara ta 2000 misali, daidai da ranar kaza ga watan Jumadal Akhira hijira na da shekara kaza kaza, in ka shekara 30 in ka auna sai ka ga shekara ta cika 30 a lissafin rana na kwanakin watan Bature. Amma an ka koma na Arabiya sai ka ga 28 ko da tara. Me yasa? Saboda wata musulunci na amfani da lissafin wata, Turawa suna amfani da lissafin rana. Sai wasu suka ce lissafin kwanan wata shine 300 shekara 300, lissafin tara kuma to wannan zarciya ce da aka samu saboda lissafi na rana da aka yi. Karanta tafsirin Raddul Azhani na Mala Abubakar Mahmud Gumi ya tantance matsala insha Allah. A takaice, waɗannan bayan Allah sai Allah ya aje su a matsayin wasu waliyai ne da suka zama aya, har Allah yake cewa lawtala'ata alaihim lawallaita minhum firara, da za ka je neman yawon bude ido ka leka sai ka rugo da gudu. Aka ce zamanin sarki Muawiya, Muawiya ya tafi yaje zai leka dan ya tabbatar, ba wai yana shakkar maganar Allah ba, yana tinkarar kogon. Kafin ya isa sai wata guguwa ta taso, sai suka biyo da gudu. Inji Ibnu Abbas yace da gudu muka dawo, tun kafin mu kai wurin guguwa ta taso, tunda Allah ya ce in kai kokarin lekawa zaka juyo da gudu, yadda Qur'ani ya faɗa haka ya faru. Da ijazun Qur'ani, gagara ba dauna Qur'ani kenan. Duk karanta Raddul Azhan na Mala Abubakar Gumi, Allah ya gafarta mishi. To waɗannan bayan Allah su ake kira ashabul kafi. Yanzu wannan irin karama da Allah ya yi musu, wanda duk ya musunta ya fita musulunci, danga ta Qur'ani da hadisi, shine malam yace to mun yadda kamar kissa waɗannan wa ashabis sahara, da kuma wasu samari guda uku, su kuma ashabus sahara, su kuma Annabi ya bada labarin su a cikin hadisin Ahmad da ainihin Bukhari da Muslim. Abdullahi dan Umar yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wasu samari su uku cikin mutanen da suka tashi tafiya, suna cikin tafiya ga tsakiyar daji, ga duhun dare, ga kuma ainihin hadari, sai ya taso. Sai suka ga to yanzu wajibi su nemi fakewa, sai suka rasa mafaka, sai suka shiga cikin kogon dutse. Suna shiga cikin kogon dutsen, sai wani karamin dutse sai ya fado daga sama sai ya toshe. To kuma galibi duk inda kake cikin rami baka da karfin turo abin da ke sama da kai, don haka ba za su iya turowa ba. gari ya waye lokacin da za su fita babu dama fitowa to yanzu ya za a yi yanzu ya za a yi to shikenan sai suka koma ga Allah haka Allah yace amman yujibul muttarra idza da'ahu Allah shike amsa wa mutumin da ya shiga cikin kunci in ya kiraye shi da suka ga kunci ya kai kunci sai guda ɗaya yace ni ko ina da shawara kowa ya dubi wani aikin alheri da ya taba tsakanin shi da Allah ya roki Allah na farko ya roki Allah saboda biyayyar iyaye yana da iyaye yana bin su fiye da yadda ainihin yake kyautatawa matar shi da ƴaƴan shi da bayin shi ma'ana yana fifita uwar shi da uban shi akan matar shi yana fifita uwar shi da uban shi akan ƴaƴan shi akan kowa yace ya Allah wannan biyayya da nake wa iyaye na in don kai nake Allah ka bude mana halin da muke ciki sai dutsen ya dan matsa amma ba za su iya ainihin fitowa ba sai ya koma ya zauna yake to jama'a ni kam na gama ainihin abin da zan yi ko kuma sai kulaliba wani kuma ya miƙe ya Allah